This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Gadar bakin tekun nan ta wucin gadi da aka kafa domin kwaso kayan agajin jinkai da ake bukata daga jiragen ruwa dan farar hula a Gaza ta yi wa an yi zagayen karshe na aiki da ita. A jiya Juma'a jami'an tsaron Amurka sun ce ba a san ranar da za a sake kafa gadar ba bayan da kokarin juna ta a bakin gabar tekun Gaza a ranar Larabar da ta wuce ya ci tara saboda tangardar na'ura da rashin kyan yanayi. Mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Sabrina Singh ta shaidawa manema labarai cewa wannan wani batu ne da suke kan nazarin sa a duk rana. Gadar ta wucin gadi wadda ake kira JLOTS a takaice an ajiye ta a tashar jiragen ruwa ta Ashdod dake Isra'ila ta ƙarshen watan da ya gabata saboda rashin kyan yanayi. Bayan matsalolin yanayi da fasaha da aka fuskanta, ma'aikatar Pentagon ta yaba da abin da aka cimma da gadar wajen taimakawa isar da sama da tan 8,000 na kayan agaji daga tsibirin Cyprus dake yankin tekun Mediterranean zuwa Gaza tun lokacin da aka fara ayyukan jigilar a tsakiyar watan Mayu. Shugabannin kungiyar tsaro na NATO sun koma gida jiya Juma'a bayan wani taron kwanaki uku da suka yi inda suka yi bikin cika shekaru 75 da kafa kungiyar, suka kuma kudura aniyar tallafawa Ukraine ta fannin soji zuwa lokaci mai tsawo, sannan suka yi alƙawarin cewa makomar Ukraine na a kungiyar ta NATO. Shugabannin sun kuma cecceki kasashen China, Iran da Korea ta Arewa saboda yadda suke samawa Russia dama a yakin da take yi da Ukraine. A cikin sanarwar ƙarshen taro da suka fadda, kasashen kawancen sun ce mamayar da Russia ta yi wa Ukraine sama da shekaru 2 da suka wuce ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tekun Atlantic da na Turai, ta kuma kawo cikas sosai ga tsaron kasashen duniya. Sanarwar ta kuma ayyana Russia a matsayin kasar da har yanzu ke zaman babbar barazana ga tsaron kasashen kawancen. Kasashen NATO sun dauki mataki don tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara akan Russia. Kungiyar ta NATO ta amince da alƙawarin bada taimako ta fannin tsaro ga Ukraine zuwa lokaci mai tsawo tare da kafa wata sabuwar rundunar soja da ake kira NSATU a takaice don tsara yadda za a samar da kayan aikin soji da bada horo ga Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana na kallon atisayen soja da aka fara a wannan makon tsakanin kasashen China da Belarus a matsayin martani akan yadda kungiyar tsaro ta NATO ke kara kusantar yankin Asia da tekun Pacific, kuma wata alama ce da ke nuna cewa shishigewa kasashen Turai da China ke yi zai ci gaba da karuwa. Kwana ɗaya kacal da fara taron kungiyar tsaro na NATO a wannan makon, inda Japan da Korea ta Kudu ke daga cikin manyan mahalarta taron, China ta fara atisayen yaki da ta'addanci na kwanaki 11 da kasar Belarus a Brest, wani birni da ya hada iyaka da kasar Poland. Belarus ta kasance mai goyon bayan mamayar da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, kasar da ta hada iyaka da Belarus din da kuma Poland. Atisayen wanda aka yi wa lakabi da Eagle Assault 2024 an tsara shi ne domin karfafa haɗin gwiwar soji da kuma ba kasashen biyu damar tunkarar wasu muhimman batutuwa da suka hada da kai samame a wurin da jama'a da yawa suke, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Belarus. A jiya Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa tawagogin bangarori biyu na Sudan da ke rikici sun haɗu a Geneva a rana ta biyu ta zaman tattaunawa akan tsagaita wuta a yakin kasar da nufin kare farar hula da kuma samar da agaji ga miliyoyin mutanen da rikicin ya shafa. Tattaunawar dai ta fara da fuskantar dan kalubale a ranar Alhamis, yayin da ɗaya daga cikin wakilan bangarorin bai je ba, sai dai ba a bayyana bangaren da bai je zaman ba. Amma mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a Geneva, Alessandra Vellucci, ta shaidawa manema labarai cewa an fara tattaunawar yanzu. Ms. Vellucci ta ce ko da yake wani bangare na tawagogin bai halarci zaman taron na farko ba, masu shiga tsakani na Majalisar Dinkin Duniya sun iya yin tattaunawar da wakilan bangaren da ya je.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Wannan hamshakin attajirin kasar Asiya, mutum mafi arziki a kasar Asiya, zan ce dan auten shi kenan, shi ne ɗayan shi da ya rage bai aure ba, shi ne zai aure. To na san yana tun yaushe aka fara wannan biki na farko dai wai na alkawari ko kuma bari shi a Hausance, na gani ina so.
I see I love you.
Ko da minti 30 ne aka ce aka biya ta dala miliyan 4.
Wai.
Aka biya ta dala miliyan 6 na san yana shi wannan mai auren lokacin kanwar shi za ta yi aure bayan sai ta aka gayyace ta tayi waka ita lokacin aka biya ta miliyan 4 a wannan lokacin to ita Rihanna da aka gayyace ta sai aka biya ta miliyan 6 to da san yana a wannan shekaran jiya sai aka yi aka saki domin su suna an za a yi auren za a yi kwanaki 6 to tunda aka wancan bikin da yau ai wannan biki na miliyoyi kaza gobe ai wannan miliyoyi na kaza to a cikin wannan makon a ƙarshen makon na ake yin auren ko to sai aka gayyaci Justin Bieber shi ne aka gayyace shi ma waka to shi kuma na san yana da tambaye ni nawa aka biya shi
nawa aka biya shi wannan magana
miliyan 10 dala miliyan 10
wi
wato dai dala miliyan 10
wato malama gari ni fahimta ta kai kudin yayin musu yawa ne har sun rasa mayan da za su yi da shi
ayo nace maka ana ma magana ai lokacin da aka gayyaci Rihanna nan tayi wakokin minti 30 aka biya ta miliyan 6 din nan mutane sun yi ta cewa su a kasar India ana fama da talauci da
kaza kaza kware da gaske
yana da irin makudan kudi din nan ana wasan kudi haka wai ba zai iya inganta rayuwar talakawa da suke ke ana tafto to miliyan 6 kenan to yau an yi miliyan 10 to la hakikanta cewa lokacin wanda za a gayyata an faɗi mutane bi da ake tunanin kila su za a gayyata su yi waka a wurin to ana cewa idan waɗanda za a gayyata nan wanda za a gayyata nan tunda aka biya an daga miliyan 4 aka koma 6 aka koma 10 to kila sai an biya su miliyan 20
to malama Grace Allah ya kyauta haka kawai za mu ce mu shikan malama
Grace
yawa muna ce muna ga Alhaji wato iyalan Alhaji Kijani Ahmad Uba saboda daurin auren wato yar su Maimunatu Ahmad Uba wanda aka sani da Hajju da kuma ma wato mai gidanta ko kuma angonta wato Izzul Arab Muhammad Ismail wato wannan auren dai malama Grace za a daura shi ne a yau 13 ga watan Yuli shekara ta 2024 da karfe 11 na ranar kenan a masallacin Sa'ad bin Zaid ko kuma gidan Alhaji Yusuf dake Aminu Kano Way amma dai ba a sa sunan gari ba ko gidan dutse ne ko ina ne eh to da fatan dai Allah ya ba su zaman lafiya kuma
wadanda suka san ango da amaryan sun san inda za a yi
a kware da gaske sun san inda za a yi
sannan kina kuma dan an rage ne saboda irin wadanda kina su ji da wa su dauki
sai kuma wato taya murna ga iyalan Alhaji Abubakar a baban Faral da Alhaji Imran Tofa bisa ga su kuma auren ƴaƴansu da za a yi Siraj Abubakar Gagin da kuma Fatima Imran shi ma wanda za a yi shi a yau Asabar din nan wato babban masallacin birnin Kumasi na kasar Ghana da karfe 10 na safe tare da fatan Allah shi bada ikon zuwa kuma Allah shi bada zuriya tsaye ba to malama Garashi kuma wannan sakon ce murna ga auren da za a daura na Firdausi Umar Aliyu da angonta Musa Abubakar Hassan wanda shi kuma za a daura shi ranar Juma'a in Allah ya kai mana 19 ga watan wato Muharram wato daidai da ranar 26 ga watan Yulin shekarar nan ta 2024 wato da karfe 2 na rana wanda za a yi shi a babban masallacin Juma'a na Damau dake karamar hukumar mulkin Kubau ta jihar Kaduna da fatan Allah
ni bi kenan masu zuwa
makonni biyu kenan masu zuwa mai zurin ido kenan malama
gari mai zurin ido kenan
mai zurin ido to sai wannan shi kuma wato wannan juma'ar mai zuwa ne muna taya murna ga Hajiya Safiya Rabi'u wanda ita kuma za a daura auren wato ƴaƴansu ko kuma bukin auren ƴaƴansu Saifuddin da kuma Hawwa wanda za a yi shi kuma ranar Juma'an nan za a yi kamar da muka faɗa 19 ga watan Yuli da ƙarfe 3 na yamma a wato Luxurian Event Center dake cikin gidadu a unguwar Nasarawa GRA ta jihar Kano da fatan Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya bada zuriya tayi baya kuma albarkaci waɗannan auren
to amin summa amma aka ce ana aure ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya
haka
to bari mu mika sakon ta'aziya ga iyalan Reverend Engineer Daniel Kampe Mafu wanda Allah ya rasuwa za a kuma yi jana'izar sa gobe Asabar da karfe 10 na safe bayan an yi addu'o'in raka gawa a Equa Good News Bukuru dake garin Jos sai kuma gaisuwa ta'aziya ga iyalan Ugo Laraba Dauda wanda ita ma Allah ya marasuwa za a yi jana'iza ta ita ma mai zurfin idan kenan mako mai zuwa za bayan an yi addu'o'i ranar Juma'a za a kuma yi jana'iza ta ranar Asabar mai zuwa da karfe 9 na safe za a yi jana'iza ta ce ita kuma a garin kokin LCC Zarmaganda bayan makarantar ƴan mata mayakan sama ta ƴan mata a garin Jos to Allah ya ji kan mamatan Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin su amin malama Grace to bari kuma har yanzu kamar yadda muka ce mu mika gaisuwar ta'aziya wato sada zumunci ne da kuma ta'aziya ta rasuwar Alhaji Usman Tuifu Abubakar Bello zuwa ga matarsa malama Fatuma a unguwar Bote dake birnin Accra da Hajiya Zainab Bello da Hajiya Balkisu Ho da Hajiya Hawwan Baba da Hajiya Ladi Kaduna Rafin Guza Hayin Na'iya da Hajiya Hawaruga da kuma Hajiya Aminatu Siddu Amurka sai Hajiya Rahama Umar Sanda Amurka da malama Zainab Ainan Amurka da Hajiya Nafisa UK da Alhaji Ali German da Alhaji Garba Spain da Alhaji Jafar Bello Belgium da Abdulrahman Bello Amurka da Alhaji Aljumma Bote Accra da Alhaji Ali Siddu Belgium da Alhaji Burayma Bello Bote Accra da kuma Alhaji Ilyasu Bello Bote Accra da Alhaji Nura Baban Nura Accra da sai kuma ƴaƴansa Ahmad Rufai Tifa Amurka da Yusuf Tifo Botwe Accra da kuma Samira Tifu Amurka da Imran Tifu Botwe Accra da iyalan gidan marigayi Alhaji Bello dake Botwe da kuma marigayi ya Hajiya Hassana ya to karamar hukumar mulkin Yabo dake jihar Sokoto
to bari kuma mu rufe wannan babban gaishe-gaishen da waɗannan gaishe-gaishe da suka hada da Hadabi mai computer mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba sai Yahaya Dano Azare da Isa Jika mai saje sai Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki su dangi zomawa sai Kabiru Abubakar Bulayanki da Rilwanu Sa'idu Gayari sai Ashiru Usman Sabuwa Gwaram duk garuruwan ku ne nan na sanyin nan
kwarai da gaske
da Sani Ashura ashe duk kila ba ka san mutanen da Sani Ashura mai goro sai da Zifi Ibrahim Urugan Malam daga karshe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Umaru Makeri kasuwar Jega da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin malama ni ma na gaida wanda ke kin mulgude sunan shi Kabiru Bulan Yaki
Pula.
Kuma na san dai. Na kuma san ba za ki ta umanta da pula ba. Wani kin ci pula a nan Amurka. Na kawo miki pula.
Wato
pula abin ne pula kuma suna ne a ci. A gari ne ai pulan yake kuma da zuwa pula yake da kafa.
Ko su ne suka fara pula nan ne.
Ba su suka fara yin pula ba, sunan dai garin ne, ni ban san yadda ya samu dangantaka da pula ba, amma dai zamu tambayi Mallam Kadiru.
To mun dace baraka wakilin baraka Bashir a birnin Kano ta yi hira da shi sabili da haka aka ce waka mu a baki mai ta fi dadi ga baraka da bakon nata.
Assalamu alaikum, sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf kamar yadda aka fi sani, amma an fi sani da Nazifa Asnanik, kuma ni mawaki ne ni, yes of course mawaki ne ni, an san na a waka amma kuma ina yin producing films. Ni na yi producing films kamar irin su dan marayan daki, dakin amarya da sauransu. Currently kuma ni nake shirya labari na series da an yi sai da yake director na kamfanin Sierra Movies. Waka to na fara waka ne tun rubutu na fara gaskiya ba rerawa ba, daga baya kuma nazo na fara rerawa bisa shawarwari na abokai na cewa okay kai ma ka gwada ka gani ko za ka iya, kuma na gwada Allah da ikonsa kuma mutane suka karba. Gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta tunda ita ce wacce zan ce na iya lissafa shekaru na cikin film industry shine ba na mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005, kuma wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry. Outside of Nigeria and then chain as if to Matin Ayana Dota Daraja, what they done Nina Genshi, Kumanaji Chiwana, so now in agenda is the same, in a Kuma Alfadi don't know. So the bomb tiny, like I just learned, and it's going to be to now go to Allah, don't know, check the Siana Salad, the Bana Yamanta data. Akasan Hakakuma, Dama, and then the seven days, some Western Salabaka Samu. Like I said, the Muslim and what I want to make the hot water. Shi kuma ba kai mishi ba, ko kuma abin da kake bayar masa. So wannan ba wai ina jin wannan bane kawai, sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare tsaya na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko muke da alfanar da kanmu ba to sai in ga to wannan kamar ya sace mana wuya ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ba to wannan gaskiya shine kalubalen da zan ce kullun ina ta kusan da shi kuma sai dai mu ce ko Allah ya gani da mu gaba daya kuma Allah ya samu dace ita kuma wakar halitta yes na yi waka na halitta dan ina kowa ya sani waka ta halitta da nayi ina da tsawon zifi ina da tsawon yi waka ba gaskiya kuma Allah da ikon sa na zo na dauko ni cikin wannan wakar mutane sun ji ni na zo a bayan da suka saba ji na ba dan gaskiya bana hawa tempo mai gudu ina dan hawa ka ji na dan yin waka a hankali ka zo mu zauna ladi dan ba ba shi wata rana a hankali sai kuma wannan karan aka ji ina ta yabon wata ina yi to na duba ne kawai na ga cewa okay yanayin dan wannan lokacin ga yanayin irin rubutun da suke so to shi sa ne take bi ita wannan waka ta halitta dan san ba sunan ba ya fara hawa kai ba kawai nayi rubutun waka ne daga baya kuma sai na zo na sa wannan sunan halitta din Allah da yake kuma sai ta karbu a hannun wasu masu sauraro har ma hannun abokan aiki wanda suka ringa taya ni muna promoting din wakar
labari na san yin da ka bi ni bashin labari makon da ya wuce zan ba labari kenan sai lokacin halin nashi
kware da gaske
sabili da haka ba zan fasa ba
to ba
babal bare ne yake talabure da a birni
sai ka ji matsala
yawa to shikenan sai ka san in kana tafiya duk matafiya sani idan ka je inda mota takan tsaya ko da tashace ko kuma mahada ce duk da inda gefen tituna nan cikin gari dinan zaka sai samu masu sai da abubuwa daga kama daga suke dane su goro ne su lemu ne musamman dai biredi matafiya an san su da a tasha da same biredi
so
shikenan wannan yana talla biredin a kasuwar na akwai gidan mai so yana kan hanya kenan sai ya hangi mota ta yi kwana an aje sai ta tafi ashe shi yana tsammani fasinjoji ne a ciki so ya rugo tagogi a buɗe yace a sai biredi bai je abin da sai ya mika biredi sai ya ji an karba sai ya sake daga biredi sai ya mika sai ya ji an karba ya daga biredi ya mika ta taga kawai sai ya ci zarar biredi ya jika baya da ya bada guda hudu
yana jira a bada kudi
yana jira a bada kudi sai ya mika ne yake to a bashi kudin ki kun da kafin ya sake yi ko biredi ya karewa ya leka yace kudi nake jira malam kudi nake jira malam ya ji shiru da ya leka kawai sai ga shi awaki ne yake tabi ko ba biredi suna kaya suna cinyewa
dalle babarbari lalle wannan babarbari ya ika ba nikan na ba wannan abu sai babarbari ko ba guduri
a to aje a kila ba fulata ne ne ai ko da labarin a ce wai ana cewa fulata ne to ga ba ne bari masu waye masu kima masu ma neman
eh kai
ga yi ta kaya
kai ka yi kabiri kai baka tsaya ka ga wasu ba za ka ba wai kai
kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai daga ka kawai sai mika an ja kawai
ai ku ya kinki
yana gari ya sa
gobe ai ya samu kasuwa gobe ya kuma kuma
sai ke nan naka kace dan kuma da bazilu na daga fada sun sabili da haka ce da zuwa burki da yanzu a madadi
murtala faruk sanin nan
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya da
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da sun hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke zuwa ku lafiya.
Allah kai ne kai.